wallahi ina huta yadda nake jin hutun ga ifi na buguna wallahi ko dan Buhari bai gwada min jin dadi saboda ka gani ita baiwa in Allah ya ba ta ita mata da mata
banaji wowa wowa
dan mai gida bana zagin kowa kowa kuma bana ta kowa zauan maganan adam baiwawa eh idan kai biyayya anan ka san nazara da bawa eh aka ce si bayani suka ce sai dai an kira ni eh to ku bani zani idan na taka na zam to ladani eh tunda nayi biyayya alkairin hakan ladana na zamu eh to guba ne lada abu mai kyau kun sanna da tsada na san bambanci na hagu da dama kwalliya mai kyau a jambai mata
kwalliya mai kyau a jambai mata
sawaya ne
sawaya
kuma dubo bayani
dubo bayani
za su gane in sun ga mu duka za su zabe
za su zabe
sawaya ne kuma dubo bayani
dubo bayani
za su gane in sun ga mu duka za su zabe
Forever, back or never, together we go make them together. Omo, so me I know the bunker. In Kaduba, ni bana the kuwa. All I need
is peace.
When the dirty shinkapa to kuba
shibini.
Odi naka, kabani ganga. Koda basa so se mumba su banga. Inne de choka ke muli saki. Rashin chiga bong wasu alhaki ne. Inde ke hapuri. Omeza aizu nanka atiki. Baza nguche gadara taba. Haka kuna sarata ma
Tanda sarai wanan da process One day my story go be success Sabayari
Sabayari
Komo jugo bayari
Jugo bayari
Zasu gali Nisunga mudika zasu zabi
Zasu zabi
Sabayari